kafin ka kushe abu zai kyau ka rabe shi in ka ga sirrai a ciki kare ka saurara Wanda na dauka kan mai jin faira da yan faira
Allah wallahi wallahi wallahi
to dan da ka ta malamin ba ka labarin faira da aikin da ya tare cikin faira
Allah wallahi wallahi wallahi
Kafin ka kushe abu zai kyau ka rabe shi in ka ga sirrai a ciki kare ka saurara
Allah wallahi wallahi wallahi
ai faira kwararre ce da ta tara alkhairi ba shaye shaye a ciki babu ban kaura
Allah wallahi wallahi wallahi
Sallah salati sune ke cikin faira sai zikirin Allah da ban banzala
Allah wallahi wallahi wallahi
sai tuba gurin Allah ba lokacin bashi du'a da ya kauta kan bai cikin faira
Allah wallahi wallahi wallahi
Lura da kiyaye hakin Allah sai bi iyaye ba sata cikin faira
Allah wallahi wallahi wallahi
ai ba iskilanci da ganin kai cikin faira ba cin mutunci a cikin sharidan faira
Allah wallahi wallahi wallahi
Ta ya da dalci ta kore zalunci ya kai munafunci shine alin faira
Allah wallahi wallahi wallahi
To san gaskiya ba sanuni da inci koyi da Qur'ani sai alin faira
Allah wallahi wallahi wallahi
Sai girmama mai girma ili da buyansu san shugabanci baya cikin faira
Allah wallahi wallahi wallahi
Sai neman halatta na karya da addini koyi da annabi ga aikin su na tsara
Allah wallahi wallahi wallahi
To koyi da sunna yau ba wanda ya kai su sabo da sabawa baya cikin faira
Allah wallahi wallahi wallahi
To halin su shine alaya mutan kirki mai san ya dace shi ne za ya zo faira
Allah wallahi wallahi wallahi
Ayalinsu Qur'ani aikinsu soyayya Allah kaira ya mudali na yan faira
Allah wallahi wallahi wallahi
To in ka ga wawaye sun zo da wawanci san zuciya ne amma bai cikin faira
Allah wallahi wallahi wallahi
Kai in ka ga shirme sun zo da shirman su jefar da shi malam ba shi bane faira
Allah wallahi wallahi wallahi
To aikin da duk musulunci yayi umurnin sa wallahi ba sa sabawa ka saurara
Allah wallahi wallahi wallahi
Ba sa halatta ran fili da buyansu halinsu in sun ga fureta ke sa gyara
Allah wallahi wallahi wallahi
Su ko tsintuwa ba sa ci dan kiyayewa balle a ce sata mai ji ka saurara
Allah wallahi wallahi wallahi
ka gashi koko shan giya ne ba malam ka zanta ba ta sharadin faira
Allah wallah wallah wallahu
dosan shugaba da tsayawa kan tafarkin sa kaunar sa bai da sharifa jinin zahara
Allah wallah wallah wallahu
do yau kai na yin ka gaskiyan sanin Allah bai ra ta gausi ce zauna ka saurara
Allah wallah wallah wallahu
do duba bayanin da na mai akwai gyara na ba ka dama gyara karkamin kara
Allah wallah wallah wallahu
Domi ya sanya kuke kinta amsa ku bandan Allah za na saurara
Allah wallah wallah wallahu
do aikin da ba Allah san ba ta karbar sa kore batin ya shirme ba su ban kaura
Allah wallah wallah wallahu
suba subu ya ko aina ka same su tsiyama ba fuskokin su sun tara
Allah wallah wallah wallahu
do babbar karamar yan baira sanin Allah shine matakin farko ma su saurara
Allah wallah wallah wallahu
do sanan salati ya zauto abincin su zo dan da na yin gaji dadin saka kara
Allah wallah wallah wallahu
ai sun gane su popi sun gane suna su zati ziyata re komai ka saurara
Allah wallah wallah wallahu
do take si jine ade kaya barzaki radi da mai radi ba sa cikin faira
Allah wallah wallah wallahu
do shirman mutun da bai sawa ka zage mu shi zaka zaga dan sarran saye sara
Allah wallah wallah wallahu
zancan da gausi yayi shi zaka saurara zancan wani nai dauki kawai ka sa shara
Allah wallah wallah wallahu
do kin she wikin annabi ne babu ko shakka Allah ka kara mana san sa ibul faira
Allah wallah wallah wallahu
malam sayayan faira basi jayayya bulaliya mai sa yaro ya saurara
Allah wallah wallah wallahu
in ka ki faira dama ba ta neman ka in ka yi sharri kan nawanin ka kaddora
Allah wallah wallah wallahu
to amma basharin baya kora askanta askanta askan Allah ne ku saurara
Allah wallah wallah wallahu
duwan da ka jana cewa da shi wane wallahi ya zam da mukar sahibul faira
Allah wallah wallah wallahu
do duba ki ku duba she wigiri ma duba yau zazari yana cikin faira
Allah wallah wallah wallahu
do duba na yan mota duba na kafin ga malam kalan sau ya zo a tiyan faira
Allah wallah wallah wallahu
sarki sanusi kai harshe usalamu abdul kadir nazari yana cikin faira
Allah wallah wallah wallahu
mai dan du me shaka budilla yuma da ne gashe ya aliti cikin jirgi na yan faira Dattija baban Madina cikin faira
Allah
wallahu wallahu To mai je gadan faira ne babu jayayya gashe wali ya wura cikin faira gashe Ilyasu baban batija ne shi ma batija nan baya musun faira to baban badila ya zama to zan fadi shi ma jazuli buri na ya so faira To sarki tamamin laba ba gurin baby shi ma na ba tsariya dane cikin faira
Allah
wallahu wallahu ya Allah kara ya mu da mata da yayan mu mu zamo cikin yan faira masu san faira
Allah wallahu wallahu wallahu
ni nan zan tsaya taka Ba sunansa dan karami ne a cikin shairan faira